tun a garin Laraba ne dai aka rasa gano inda wannan saurayi yake, wanda aka ce wasu ne suka dauke shi cikin dare da misalin karfe 10, aka kuma rasa gano inda suka nufa da shi. Sai kawai aka tsaci gawansa a nan cikin sansanin ƴan gudun hijiran wanda ke kewaye da Katanga, wanda hakan ne baya baiwa jama'a al'ajabi, musamman ma mutanen da ke zaune a wannan sansani, garin cewa akwai jami'an tsaro haɗa na soja da ƴan sanda da kuma jami'an shige da fice, kuma ba a barin wani ya shigo idan dare ya yi. Haka zalika ba a barin waɗannan mutanen da ke zaune a sansanin su fice zuwa waje ba tare da izini ba. Sai dai wannan lamari ya sake jefa mutane cikin ayar tambaya, ga ma dai abin da ɗaya daga cikin ƴan uwansa wanda kuma wane gare shi ya shaida mana yadda abin ya wakana kamar haka.
Misali da daddare ne karfe 10 wannan dare ba muna tare da shi, sai na bar shi na tafi gida, har iyar mutata tambaye ni ta ce mai yana ina, sai na ce mishi yana can waje ne an jima zai zo. To lokacin bai za mu bacci ya dauke ni, gari ya waye mun je mun neme shi babu gajen, sai muka fita jeji sai muka gawan shi
a jeji a ina
a cikin camp din. A can akwai fili inda mutane ba sa zuwa, sojoji kuma suna bakin gate. Sai da malakaci ana sanyi yanzu ba mu na barko kirki, na bar shi na tafi gida. Shi kuma daga nan kuma wasu mutane wai suka dauke shi suka tafi can gabar kusura bulon, aka kashe shi aka daure shi. Muna kokarin mu fita da gawa kuma sai aka kawo shi, a ce ai ga wanda ya kashe shi ya ji labarin na sani. Sojoji suka kama
soji ba su karin su zai kai nawa,
zai kai kamar 23.
To kamar ya wani hali kuka same shi lokacin da kuka same shi an yanka shi?
Lokacin da muka akifiwa muka same shi a daure hannun shi, kudin shi da waya shi duk ba su taba ba, kawai suka tara shi suka mai yankan rago suka cire mishi ido daya suka kibar shi.
Iyayen ku suna cikin camp ne?
Suna cikin camp yanzu haka.
Mahaifinka da mahaifiyarka?
Muna tare da su.
Na dai ganewa idanuna lokacin da aka fita da gawan wannan mamaci da misalin karfe 10:20 na rana a wata farar motar pickup na karamar hukumar Kukawa, wato karamar hukumar da wannan saurayi ya fito. Ko a shekaran jiya ma dai an sake samun labarin cewa azinci gawan wani yaro da aka kaiwa yankan rago a bayan makarantar kolejin ilimi da ke cikin garin Maiduguri, wadannan ma aka ce ana cigaba da bincike a kai. Sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashil Tima ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari a wani sanarwa da mai ba wa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai, wato Alhaji Isa Umar Gusau, ya aikiwa manema labarai. Ya ce abin al'ajabi ne a ce irin wannan sansani da ke da 'yan gudun hijira fiye da 13,000 da kuma ke kewaye tare da jami'an 'yan sanda ciki har da DPO, amma shiga aikata irin wannan aika-aika wanda ce za a cigaba da gudanar da bincike a kai. Ya kuma roƙi jama'an da ke zama a sansanin 'yan gudun hijira da su kwantar da hankalinsu na cewa da cigaba da samar da tsaro. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.